iskana kalla ta di bankewa ku yi min san barka na samu fitilar imata
kuyi min san barka na samu fitilar in mata